Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rero amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Darul da kuma Niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin na wannan hantsi na ranar Juma'a 5 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za mu sake kawo muku rahoto na musamman kan yadda ƴan Afirka ke mutuwa da kuma gamuwa da wasu sauran matsaloli a tekun Bahar Rum a kokarin su na gudu zuwa Turai. Kamar kowace ranar Juma'a Maryam Dauda na tafa da shirin kallabi, Daula Salim kuma ta shigo da sharhin jaridun Amurka, akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hanci. Shugaban kwamitin harkokin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka yana son Attorney General din Amurka William Barr da ya fitar da duk wasu takaitattun bayanai na rahoton kwamitin bincike na Robert Mueller da kwamitin Mueller din suka rubuta. Jerry Nadler, ɗan jam'iyyar Democrat, ya tura wasiƙa ma Mr. Barr bayan da kafafen yaɗa labarai suka ba da rahoton cewa mambobin kwamitin Mueller ba su ji daɗin yadda ba ya takaita rahoton na Mueller ba, saboda a cewar su rahoton ya taɓo Trump fiye da yadda ba ya so ya nuna wa 'yan majalisar dokoki da sauran jama'a. Idan waɗannan rahotannin daidai ne, to waɗannan takaitattun bayanan ya kamata a fitar da su ga jama'a ba tare da ɓata lokaci ba, Nadler ya rubuta. Ka riga ka yi tafinta na yanke hukunci a kan kwamitin bincike na musamman da ya takaita abubuwan da rahoton ya ƙunsa a kan shugaba Trump. Ka saki takaitattun bayanan ba tare da ɓata lokaci ba. Zai baiwa Amurkawa damar su yanke hukunci da kansu. A cewar ba shafi hudu na takaitattun bayanan na sama da shafi 300 na rahoton, Mueller ya ce shugaba Trump ko kwamitin yakin neman zabensa bai hada kai tare da Russia ba a kokarin da ta yi na canja sakamakon zaben shugaban kasa na shekarar 2016. Kamfanin Boeing a jihar Alhamis ya amsa cewa matsalar na'ura ta taka rawa a mummunan hatsarin jirgin saman Ethiopia da ya halaka mutane da dama a watan da ya gabata. Masu bincike a Habasha sun fitar da sakamakon rahotonsu na farko na mummunan hatsarin nan da ya halaka mutane 157, suna cewa matsalar na'ura ita ce ta sa kan jirgin ya kalli ƙasa jim kaɗan bayan ya tashi, yayin da matukan jirgin suke ta ƙoƙarin sarrafa shi. Ministan Sufurin Habasha ya ce matukan jirgin saman Boeing 737 Max 8 suna ta bin duk hanyoyin da kamfanin da ya kera jirgin ya samar, amma sun kasa sarrafa jirgin. Abinda aka gano na binciken farko game da matsalar na'ura kusan yayi kama da abinda ake zargi ya haddasa hatsarin jirgin Indonesia na 737 Max 8 a watan Oktoba da ya halaka mutane 189 lokacin da ya fada cikin tekun Java. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis, shugaban Amurka da kuma mataimakin firimiyan China sun tabbatar cewa an samu muhimmin ci gaba duk da babu wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya har yanzu a tsakanin kasashen biyu masu karfin tattalin arziki a duniya. Lalle hakika saura kaɗan, Trump ya faɗi haka lokacin da yake zaune a ofishinsa na shugaban ƙasa tare da mataimakin firimiyan China Liu He a tare da shi. Sanarwar yarjejeniyar za ta iya zuwa cikin sati hudu masu zuwa, watakila ƙasa da haka, watakila sama da haka, kuma a lokacin za a iya ba da wata sanarwa babba. Ya ƙara da cewa muna dab da kammalawa, mun samu ci gaba sosai. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Alhamis ya janye barazanar rufe kan iyakar kudancin Amurka da Mexico da sauri don hana kwararowar bakin haure Maimakon haka ya fada wa Mezuko tana da wa'adin shekara daya dan hana shigar da muggan kwayoyi da kuma karuwar yan gudun hijira zuwa Amurka ko ya saka kudaden haraji akan motocin da ake shigar da su Amurka daga Mexico. Trump ya janye wasu jawabai da yi a Twitter a ƴan kwanakin nan, yana cewa ya kusa rufe iyakar bayan da mai bashi shawara kan harkar tattalin arziki da kuma wasu ƴan majalisa na jam'iyyar Republican suka gargaɗe shi cewa rufe kan iyakar zai shafi tattalin arzikin Amurka wanda shi ne mafi girma a duniya. Wasu jami'an fadar White House suna ta kokarin samo hanyar da Trump zai hana bakin haure shiga Amurka, yayin da ba zai hana shigowar kusan dala biliyan 1.7 na kayayyaki da kuma ayyuka da ake samar da su ta kan iyaka kullum, tare da ma'aikata, dalibai masu siyayya da kuma 'yan yawon bude ido da suka kai kusan rabin miliyan bisa doka. Wasu kasashen tarayyar Turai sun kusan su tsinci kansu cikin yanayi da Amurka za ta daina ba su bayanan sirri da kuma wasu muhimman bayanai idan suka ci gaba da kulla alaka tare da kamfanonin kere-kere na China. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi wannan gargaɗi a jiya Alhamis bayan sun yi taron ministocin harkokin wajen kungiyar tsaro ta NATO a Washington.
Hafizu Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a shirinmu na asuba mun kawo muku wani rahoto na musamman kan yadda 'yan Afirka ke ta mutuwa da kuma fuskantar wasu matsaloli a tekun Bahar Rum a yayin su na kokarin gudu zuwa Turai. Za mu sake gabatar muku da wannan rahoton.
Har yanzu an kasa samun mafita game da makomar wasu bakin haure 64 waɗanda wani jirgin ruwan Jamus ya ceto nesa da gabar Libya. A yayin da bakin hauren da aka cetar har yanzu ke cikin jirgin ruwan na kasar Jamus a cikin teku, rashin kyawun yanayi na dada barazana gare su, kuma ita wannan kungiyar kasar Jamus da ta ceto su tana nan tana kokarin neman gabar ruwan da za a amince mata ta saukar da su ba tare da wata matsala ba. Sabina Castelfranco ta shirya wannan rahoton muryar Amurka wanda ni Ibrahim Kalmasi Garba na fassara kuma zan karanta. Jami'an wata kungiyar agajin kasar Jamus mai suna CI wato idan teku sun ce sun kai dauki ma bakin hauren ne bayan da suka ji wani kiran neman taimako da aka yi ta wayar da kiran neman gudunmawa wadda ita ce wayar da bakin haure ke iya bugawa idan suka gamu da matsala a tekun Bahar Rum. Kungiyar ta CI ta ce ta ceto bakin hauren 64 daga wani karamin jirgin ruwan da suka masa yawa a ranar Laraba bayan da hukumomin kasar Libya suka kasa kai masa dauki. Kungiyar ta CI ta ce zuwa yanzu dai dukkanin waɗanda ta cetar din suna lafiya, to amma fa halin da suke ciki mawuyaci ne. Gashi ma akan wasu katakai suke bacci a buɗaɗɗen sashi na jirgin, yayin da ake kuma fargabar wata mummunar guguwar teku na nan tafi. Har yanzu ba a san ko yaushe za a saukar da su ba. Wata mai magana da yawun kungiyar ta CI, Carlotta Welbel, ta ce sun aika da sako ga ƙasashe huɗu na roƙon a amince masu su saukar da bakin hauren ba tare da wata matsala ba.
Tunisia and Libya did not respond at all and Italy and
ta ce kasashen Tunisia da Libya sun ki cewa komai, a yayin da kuma kasashen Italiya da Malta suka ce wannan bai shafe su ba kuma basu yadda mu shiga yankin ruwan su ba. Ministan harkokin cikin gidan kasar Italiya Matteo Salvini ya ce ai jirgin ruwan mai suna Alan Kurdi na dauke ne da tutar kasar Jamus, kuma kungiyar agaji ta kasar Jamus ce ke amfani da jirgin kuma uwa uba captain din jirgin ba Jamushi ne, saboda haka jirgin ya nufi kasar Jamus kawai. Bakin hauren da ke cikin jirgin waɗanda suka hada da mata 10 da yara 5 da kuma wani jinjiri sun samu kubuta ne a ruwa nesa da gabar Zuwara wadda ke yammacin Tripoli babban birnin kasar Libya. Lokacin da al'amarin ya auku, jirgin kungiyar ta CI na yankin ruwan, inda ya je neman wani karamin jirgin ruwa kuma mai dauke da mutane 50, wanda ya yi kiran da a kai mara dauki kafin ya bace bat ranar Litini da mutanen ciki. Webul ta ce sun kuma aika da sakon roko na neman a bar mutanen su sauka dan kawai su samu runkwana.
The ship is currently close to Lampedusa and it will also stay close to Lampedusa because it's the
Tace yanzu haka jirgin mu na kusa da tsibirin Lampedusa kuma zai tsaya nan daura da Lampedusa din saboda nan ne gabar da ta fi kusa da mu kuma gashi ma ba mu da izinin zuwa ko ina saboda haka rashin azanci ne ma mu yi ta zagaye a tekun. Dan haka za mu tsaya a nan har sai an samu mafita ta yadda za mu iya sauke bakin hauren a wata gaba.
To Allah shi kyauta kafin mu ci gaba bari mu ruga ruga.
Be in the Allah be mare kudiri ala takdo lamdo duniya ko na tace dani dani ko na tace wala mu anda ole me sanga kwa mule melende ole me sanga kwa mule melende garja jila mu wati umatore lege yoti abe metelo mel subira de mata fere fere yoti alhaji suudi ayotina da abajida da abajida ainda goni tua be alhaji ali modi bonana tua mahami jabama be muhammadu kabiru tuku ya nugoni tuku padeje be basilu tua olembe sanga kwa lembe olembe Aminu director Fergom Hami Jabama Umaru Haman Nuru Hami Jabama Umaru Muhammad Nuru Hami Jabama Dirizu Muhammad Nuru Hami Jabama Dirizu Muhammad Nuru Hami Jabama Alhaji Abakar Jamuham Hami Yetama Alhaji Abakar Jamuham Hami Jabama
Umaru Yeti Agai Sheka Yanzu kuma ga Maryam Dawud da shiri na gaba.
Saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu ne muna nan tare da babbar bawuwar mu Professor Hawa Ibrahim ta Jami'ar Harvard dake nan Amerika. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar da wakiliyar murya Amerika Madina Dauda ta yi da ita inda ta ci gaba da bayani kamar haka.
Yawancin mutanen duniya sun sani a game da cases na Amina ne da na Safiya. Lokacin da muke case muna babu telephone don ma musemu
akawo
GSM akwai 090 muka fito Kaduna ne sai mu samu layin waya wani lokaci cases na ma da musemu hauja ke ko doce mu shiga wasu lungunan cases da muke a katsana
kudin sannan a samu waya
ma a samu inda kotun ma yake wasu client din da suke to ashe mutanen Europe ana kira European Parliament suna bi suna gani me ake yi to bayan da aka gama case din 2005 sai suka nemi suka fara ana kiran shi Sakharov Prize for Freedom of Thought
su waye suka baki
European Parliament da suka bani wannan prize din lambar yabo da kuma tagwalla sai ya buda mini kamar stage na duniya
kika samu karbuwa a duniya
yawa to wannan sabon karbuwa ne a duniya din sai yasa yanzu nake miki magana na tafi kasashe sun fi 70 na duniya su sasa ake ne a akwai abin da yake faruwa kaza kije a taimaka kaza akwai lokacin suka tura ni Iran ana kokarin za a yi jefa za a jefi wata mata haka ce inje in hadu lauyoyin gurin an ga yanda zan taimaka musu kuma kamar da muka yi bayani wani lokaci shi mai mulkin Jordan His Royal Highness Prince Al-Hassan ya kira ni majalis nashi na shekara daya a Jordan in ga taimaka da zan yi in taimaka musu da training na alƙalan shari'a kuma empowering mata da information to ma ya buɗa min wancan gefen to sai kuma fannin karatu da kuma koyarwa ya fito to kamar yace miki dai nayi koyarwa fiye da kasashe 20 a duniya a ita Hajiya Aisha Fawata Muhammad a wannan watan 12 da ya wuce ta same ni a Rome Italy muka karantar da yara 102 daga kasashe 28 na duniya
akan me kuka karantar da su
karantar da su akan critical human rights thoughts introduction nashi kamar mu dauki maganar kare mutuncin rayuwar dan adam da kuma mutane masu immigration mun yi maganar sa mun yi kuma maganar yanda duniya ta fara canjawa na social media wato maganar da ake yi na fake news labarin bogi ya aka fara shi yake tafiya ya kuma zai zama ya rinjaye mu ya kuma rinjaye wato matsayin mu na mutane a kasashen su to irin wayannan ina dan kokoyarwa dai amma karfin zaman kamar yana ce yana Boston ne da kuma wannan jami'a na Harvard
wato ba kya wani koyarwa ta bangaren shari'a ta addinin musulunci
eh ba ku shakka wannan shine karfin aikin da nake yi yanzu especially game da mata koyarwan da ne a jami'an Harvard ana kiran faculty din Divinity School na koyar da turance women justice and sharia
ke yanzu kin kware kenan a shari'a
eh to bazan ce na kware ba tunda fa mai kwarewa fa sai Allah duk wanda yace ya kwarance na kan dan ji nauyi da shakka idan mutum yace ya kai ya kawo a ilimi ka guje shi amma muna kamantawa kuma kullum muna kokari mu ƙara ilimi
ke amma asalin ki ke musulma ce ko
eh ni an aife ni musulma
saboda haka kin san me shari'a
ban san menene shari'a tunda ba wai na
kin karanta shi bane
ban karanta shari'a ba lokacin da wallafa takarda na kawo shi Najeriya saboda in samu karba a caliphate a Sokoto in kai wa sultan ya bayar a duba in nayi kuskure a min gyara kafin a ce an wallafa shi ma ka wato a cikin ba da takardar daga baya na isa wasu gurare sai su ce me kika sani akan shari'a to wani lokaci muna dan yi sake da mun ma kula ana wa ganin domin yawancin mu a wasu bangaren din ba wai sai mun karanta shari'a muka san shari'a ba wasu kuma sai su je su karanta shari'a su fi mu da muka karanta shari'a sanin shari'a kuma shari'a nan fa ya sha bamban wasu mun dauki addinin nan mun sa shi a jikin mu ne ba a zuciyar mu take ba ba amma addini ya rinjaye ka a zuciya ya fi nauyi daga zuciya ya fashi a jikinka
duk abin da kai kana sanin cewa ba daidai bane zuciyarka za ta raya maka
ya babu shakka duk mun sani Allah ya mana limiri mun san gaskiya mun san ba gaskiya ba ajiye gemu da sara wani ba shi ne musulunci ba sa hijabi duk yana da kyau ba shi ne musulunci ba na biyu shi ne sai na gane kaman manyan kasashen duniya kamar Rome yanzu suna da faculty na Arabic a Rome
a Vatican
suna karanta ba abin da suka karanta su Arabic so sun fi mu ilimin Islama mu muna nan muna fa'ita shi nan ba mu san me muke ciki
a karance
eh a karance mu ko ba so mu karance su ba so a'a Krista ku guje su ko kadan su yanzu suna shan mu za su zo su dawo daga baya su ne za su koya mana addini din ba mu hankali ba in kika tafi library kamar na Harvard kina neman takaddun da zaki karanta ki san abubuwan Islama biyu bisa goma ne aka rubuta mutanen musulmai takwas bisa goma ba musulmai bane so ba wai addinin ba mu kara kwazon karatu
shine
kuma mu karanta mu san addini sosai kuma malamanmu kasu su kama gefe ɗaya na addini kamar ai akwai kamar Major School of Thought na Islam guda hudu ne ai
hudu eh
Hanbali Shafi'i Maliki da
Hanafi
wa'annan wani lokaci sai mu kama Maliki mu ce Maliki ne na zamu yi amma bai hana mu mu san kadan daga cikin abin da Hanafi yace Shafi'i yace Hanbali yace ba sai ƙara ba mu yaran mu ƙarfin sanin addini mai yawa amma kar mu addini daga ta sama ba
To masu sauraro anan zamu da sa'a 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da ci gaban wannan hirar a madadin bakuwar ta mu Professor Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Ms Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
yanzu kuma ga Daula Salim da sharhin jaridan Amurka
sharhin jaridan Amurka a cikin sharhin jaridan Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar Politika inda aka rubuta labari kamar haka Majalisar Dinkin Duniya ta ce Yawan sauye-sauyen yanayi tare da fadace-fadace da kuma tabarbarewar tattalin arziki da ake samu suna taimakawa wajen haddasa masifar karancin rashin abinci da ke shafar akalla mutane miliyan 113 a kasashen duniya daban-daban. A cikin rahotannin shekara da shekara na bana da ta gabatar, hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce daga cikin kasashen duniya 53 masu fama da karancin abinci. Ba kamar kasashen Yemen, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Kinshasa da kuma Afghanistan. Bari mu je jaridar Washington Post inda aka rubuta labari cewa babban jigon mashawarta na kungiyar tarayyar Turai ta EU, Michael Barnier ya ce, Birtaniya na ci gaba da kusantar lokacin da za ta cimma burinta na ficewa daga kungiyar. Sai dai kuma har yanzu ba wata takamammiyar yarjejeniya da aka cimma akan yadda za ta fice. Har yanzu dai a jaridar Washington Post da aka rubuta labari kamar haka, Majalisar Dokokin Kasar New Zealand na yunkurin tsaurara dokokin mallakar bindiga a kasar. Tun bayan harin da aka kai wa wasu masallatai biyu na kasar a watan jiya, a ranar Talata ne aka karanta shirin dokar a karo na biyu a Majalisar Dokokin Kasar. Kudirin dai ya samu kurkun amincewa 119 da na rashin amincewa daya wanda zai haramta mallakar bindiga irin ta sojoji da kuma irin wanda ake amfani da ita a karin da aka kai a ranar 17 ga watan jiya a masallacin Annuru da nan Lindenwood a garin Christchurch da yayi sanadin mutuwar mutane 50. Bari mu leƙa jaridar New York Times inda aka ce an kama wata mata 'yar kasar China bayan da ta hutsa cikin jerin gidajen hutawa na shugaban Amurka Donald Trump da ke jihar Florida inda kuma aka same ta dauke da wata na'urar kwamfuta mai lahani a cikinta. Daga ƙarshe sai jaridar New York Times inda aka rubuta labari cewa masu zaɓe na birnin Chicago sun yi abin tarihi bayan da a karo na farko suka zaɓi mace baƙar fata akan muƙamin magajiyar garin na ɗaya daga cikin manyan biranen Amurka mafi girma. Abin sha'awa ma shine cewa takarar an yi ta ne tsakanin mata biyu wanda dukkansu baƙaƙen fata ne inda kuma a ƙarshe Lori Lightfoot mai shekaru 56 ta kayar da abokiyar takararta Toni Fredlinko. Ms Lightfoot ta sami kashi 74 a cikin 100 na ƙuri'a da aka jefa yayin da malama Craig Winkle ta sami kashi 26 a cikin 100. Sharhin jaridan Amurka kuka saurara na wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa mu huta lafiya.
Sai da Daula yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum gina radio muryar Amurka sunana Gambo Baran Fatoskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatoskun. A yau na so na miƙa saƙo na jaje ga ƴan uwanmu al'ummar jihar Zamfara. Irin wannan abubuwa da ke faruwa ba mu da abin da za mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da fatan Allah Ubangiji ya kawo ƙarshen wannan ibtila'i wannan masifa da take faruwa. Allah ya kawo ƙarshenta, Allah Ubangiji ya kiyaye na gaba. Wannan abu da ake yi ke faruwa gaskiya akwai tashin hankali, sannan kuma ina kira da jan hankali ga ɗan uwa na al'ummar musulmi da cewa da yawa daga cikinmu mu kiyaye nema da muke yi na neman dukiya saboda irin hali da ake fadawa na hallaka na ganin sai an yi kuɗi ko talin kasa to wannan al'amari fa a bincika a gani.
Assalamu alaikum mu da Amurka daga Alhaji Manuru dan uwa mai Allah na garin Jeja. Kira ga shugabannin Najeriya da sarakuna da malaman addini da masu arziki wannan da Allah ya wadata don Allah kowa talakawan Najeriya adalci saboda talakawan Najeriya wallahi bai san kansa ba bai san cancanta ba sai dai wanda ka ba su kuɗi ko mi gaskiyarka ko mi faɗa wannan ka wallahi idan ba ka ba su kuɗi ai tambayar za ni don haka ku masu mulki ko sani wallahi wani ko iya ce ka ba da mulki wallahi ba za ka ba ka ba amma saboda ya ba da kuɗi talaka ya rube ya bi 5,000-10,000 ya gaba abin da bai tuntun ta ba don haka ina roƙon ku don Allah ku duba ku gani kuɗaɗen da kuka duba kuna kai turai da ƙasashen larabawa wallahi suke gyara garinsu ko kunki ko kunsu ba ku da uwa ba ku da uba sai Najeriya ko kunki ko kun yadda talakawan nan su ne ɗan uwanku don Allah ku tausaya saboda mulkin mahaukacin kai sunan sarka kuna kokari don Allah ku rage zalunci Allah ka taimaki Najeriya da 'yan Najeriya Allah ka halaka al'ummar Najeriya Allah ka kawar da namu gaban ba Allah ka tsere mana jahilci da duhun kai da gane cancanta da fahimta daga ɗan uwa mai Allah na cikin garin Jega.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Raifata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Bari in yi amfani da wannan damar domin yin tsokaci dangane da wuce gona da iri da shugaban Amerika Donald Trump ya yi na amincewa da mallakar tuddan golan ga kasar Banu Isra'ila. Wannan lamarin bai zo wa duniyar da mamaki ba. Ganin cewa abinda ake tsoro a da yau babu shi wata ƙarfin soja na ƙasar Isra'ila da aka santa da shi duk ƙasar da aka gana da barazana ga ƙasar Banu Yahudu kawai sai a ƙirƙiro wata masifa a auka mata da yaƙi da sunan yaƙi da ta'addanci haka aka yi aka wargaza kasashen Iraki, Afghanistan, Libya da ita kanta kasar Syria. Yayin da a gefe guda ake ta amfani da kasar Iran wata farisa wajen tilastawa ita kasar Saudiya ta sassauto.
To yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya amma fa a takaice.
Gaban kwamitin harkokin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka yana son Attorney General ɗin Amurka William Barr da ya fitar da duk wasu takaitattun bayanai na rahoton kwamitin bincike na Robert Mueller da kwamitin Mueller ɗin suka rubuta. Kamfanin Boeing a jiya Alhamis ya amsa cewa matsalar na'ura ta taka rawa a mummunan hatsarin jirgin saman Ethiopia ko Habasha da ya hallaka mutane da dama a watan da ya gabata. Masu bincike a Habasha sun fitar da sakamakon rahotonsu na farko na mummunan hatsarin nan da ya hallaka mutane 157.
To, masu sauraronmu nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku muna taya Malam Ali Isyaku Usman a Katar da amaryarsa Hajar Isa wato Ummi murnar ɗaurin aurensu da za a yi ranar Lahadi da ƙarfe 11 na safe idan Allah ya kai mu a unguwar Yaka sai layin Alhaji Hamma a birnin Kano. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da Salamun Abu da ya haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin jinku ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata.